Mita 88.5 Dala FM na zamani, Abakar Saba ne daga babbar kotun shari'ar musulunci dake kafin mai yaki a karamar hukumar Kiru, inda aka gurfanar da wani mutum mai suna Awal Usman da zargin yin rashin kunya ta hanyar nuna wani sassa daga jikinsa wanda bai kamata a ce ya nuna ba ga wani yaro da bai fi shekara 7 ba. Kuma mahaifin yaron mai suna Muhammadu Saba'ila da kuma mahaifiyarsa mai suna Samira Musa su ne suka garzaya ofishin yan sanda da ke wannan yanki, suka yi karasa cewar wannan mutum yana kiran yaron su yana shigar da shi wani gida da ba a kammala ginawa ba wanda ake kira da kango domin zargin yayi lalata da shi. Bayan yan sandan sun tattara bayanai ne suka kuma miƙo su wannan kotu, inda dan sanda mai gabatar da ƙara a kotun Sajan Aminu Kofarwan Bai ya karanta masa kunshin tuhumar sai dai ya musa. A nan ne kotun ta daga zaman zuwa ranar 12 ga wannan wata da muke ciki na shekarar 2021 domin ya sake gurfana. Akai kuma umarni da a tsare shi a gidan ajiya da gyaran hali kafin wannan rana ta kewayo. Abakar Sabo akan mita 88.5 a zangon FM daga babban kotun shari'ar musulunci dake kafin mai yaki a kwanar Dangora, karamar hukumar Kiru.